Jumana, see our guys. Yeah, I pray my dreams become real. Don't care about the mopper key assigning in Parka the Dirty. Koku how she assigning in Tanka Wakari. In Amara, my Amota AK, the Daman Gunnings, Kekan Jerkaya Kati, Kwado Yagarabo, Asama Yasamba Nasa Bunny, Bayomukapara, Harkamba, Albarkaya Dirty. Daga Tinga, Ada Pepe. Kwakwa da masaraga sheshe zuwa cewa ni da gayuna ITK zitan domin ga taron masana a gefe abubuwa da dama sun faru barayin da suka yi sata da rana sun kamu and by the street corners kenta ashana sun karu ya god got us ni mutun ne kamar Adamu eh na kasa bugun kwanan da ya dade wanne ne ba tsatsa kai ma haka kake yi amma karin zarafin more rayuwa ubangiji ya fara Allah is ready. 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 Allah ya kiyaye mu daga magabta ya sa malaikunsa su zama mana makwabta da furuci na ran dubban jama'a in faranta ba ciniki in aka hada sana'a da kazanta wanka rafi baya shiri da maye kuma hanko ba ba dadi in kai ne a cake sai bani bani kamar ya sani gini da zane duk inda na je ba a yi wa ganin iri na bare ai duk duniya gidan babana ne amma zan bi shi sama duk dan in ga su kakana ne a girmama na gaba domin a gama lafiya wanda ya kiya jibari a da yau yana lahira apocalyptic rappers mistake keep it real even the videos I ain't robbing lipstick looking clean all day but you know how we strife in this dirt we've got I'ma fly out of this world I'm optimistic Allah is ready Allah is ready Allah is ready Allah is ready. 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 Word. Da patar jiki, harse, kwakwalwa da idanu da hannaye, hanci, kunnuwa da kafafu ba abinda zai samu ganin dama a hana mu ba jira in har suka ce watana ya raka mu ba lafiya Allah ya tana da kudin jinya sauki ya samu ku ci wa burin ku yin kunyin niyya Allah ya sa bayan jarabawar karshe a gama jami'ar don kar abinda ka fada a sauke I never clap for the effort of the mean of course we drop every record ever seen Street ambassadors aiming at the green Really focused trying to be better beings I can't fall, I can only go deeper Visit the underworld, converse with them soul keepers Put out songs verily, outlive longevity This is the illest, stop trying to heal the wrong Beverly Allah is ready 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 Allah is ready. Allah is ready. Allah is ready.